أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدا نكون شاشدا قوتن شابير shahudine to shahudu ga watan jumadal akhira hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya didi da 8 ga watan 2 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair dake cikin wannan unguwa ta hausawa zuro da cikin birnin kano mun ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul ariya wanda muke bibiyar sharhin Dr. Muhammad al-Mansur hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 26 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata dai mun shiga fasalin da ke magana akan kiran sallah inda shi dai mawallafin littafin ya tafi akan kaulin da ke cewa kiran sallah sunna ne a wuraren da taruwar jama'a kamar masallatai na juma'a da kuma masallatan kamsu salawat domin shi kiran sallah ba wani abu bane face sanarwa da shigar lokacin sallah wanda take ta farilla da ta hanyar yin amfani da wasu lafuzza waɗanda shari'a ta ce a yi amfani da su to a gargashin wannan sai zamana akwai maganganun malamai game da wannan wato hukuncin kiran sallah shin sunna din ne ko kuma akwai wani kaulin banda wannan mun dai ji wannan kaulin ɗaya ne daga cikin aqwal da aka ruwaito daga Imam Malik cewa kiran sallah sunna ne akwai kuma kauli na biyu cewa kiran sallah farilla ne a ainihin wato masallatai da ake yin jam'i sannan akwai kauli na uku suka ce ba farilla bane ba sunna bane to waɗannan aqwal guda uku an ruwaito su daga Imam Malik an ruwaito su kuma daga waninsa cikin malamai ma'abuta ilimi sai dai Ibn Abdul Barr ya ce a dunkule dai kaulin da yake cewa kiran sallah wato sunna ce mai ƙarfi wannan shine kaulin Imam Malik da almajiransa sannan kuma ainihin wato wajibi ne kiran sallah alkifai ma'ana idan wani yayi ya daukewa wasu ba wai wajibi bane wato ko kuma ainihin wato wanda yake kan kowa da kowa sunna ce mai ƙarfi a yi a masallaci sannan ga daidaikun mutane kuma sunna ba to wajibi ne kuma wajibi ne kifai wanda in aka samu mutum ɗaya ya wadatar ba sai kowa yayi ba wannan kuma shine kaulin Imam Abu Hanifa da wasu cikin ainihin wato daga almajiransa to mun dai ka karanta waɗannan duk mun ji dalilan da kowa ya kawo game da cewa sunnan ne ko farilla ne ko kuma a'a ba sunna bane ba farilla bane duk mun karanta wannan amma akwai kaulin da muka dauka cewa farilla ne amma alkifai wato farilla ne na kifaya kamar yanda Sheikhul Islam yake cewa as-sahihu anna al-adhana fardun ala al-kifaya wato zance mafi zama ingantacce a cikin aqwal na malamai kiran sallah farilla ne amma farilla ta kifaya wanda in aka samu mutum ɗaya yayi a masallaci ko kuma a gari ko a alƙarya to ya daukewa ainihin wato sauran mutane wannan kuma shine mashhurin kaulin mazhabin Imam Ahmad da wani cikin ainihin wato malamai to bayan wannan mun kuma karanta falalar kiran sallah din mun karanta hadisai da dama wadanda ainihin suke magana akan lada da romo da falalar da ke tattare da kiran sallah. Daga ciki akwai hadisin as-sahihain, hadisin Abi Huraira, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dai mutane sun san irin roman da ke cikin kiran sallah da kuma kama sahun gaba, kuma ya zama ba za su samu ba har sai an yi ƙuri'a, to lalle da mutane sun dinga yin ƙuri'a dan samun damar a ba su sahale musu yin kiran sallah ko kuma samun sahun gaba. Sannan yana daga cikin ainihin alama cikin alamomin addinin musulunci, kamar yanda yazo cikin hadisin Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ma da wannan alama ta kiran sallah, yake gane gari musulmai ne ko ba musulmai bane in yaje zai yake su, kamar yanda mun karanta wannan shi ma hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito. Sannan kuma akwai falala ta uku, masu kiran sallah za su zama sun shahara, sun daukaka ranar tashin alkiyama, saboda a bayyanar da irin daukaka su da falalar su, kamar yanda yazo cikin hadisin Muawiya, wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya ranar tashin alkiyama, hadisin Muslim. To waɗannan sannan kuma daga ciki shi kansa kiran sallah din, wato yana hana shedan sakewa, wato ka zamanto kullun kana taimakawa mutane wajen koran musu shedan dan su samu natsuwar yin ibada, to wannan shi ma falala ce mai cin gashin kanta, kamar yanda shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abi Huraira, hadisin Imam al-Bukhari, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zarar an kira sallah shedan yana arcewa a guje, ya bada baya yana tusa har sai an gama, sannan ya dawo an huzuzuta kiran wato iqama, ya sake fita a guje har sai an gama. Sannan daga ciki ainihin wato masu kiran sallah, wato ana gafarta musu saboda wannan kiran sallar, kamar yanda muka karanta hadisin Al-Bara ibn Azib, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga as-safil muqaddam sahun gaba, da kuma wal mu'adhdhin yughfaru lahu bi maddi sauti, mai kiran sallah shi ma ana gafarta masa saboda daga muryarsa da yake yi, wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratabin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man sallama ahu. Sannan yana da ladan kwatankwacin adadin mutanen da sakamakon kiran sallar sa suka taho masallaci suka yi sallah tare da shi. Sannan kuma akwai ainihin hadisi na karshe wanda muka karanta cewa duk wanda ya shekara 12 yana kiran sallah dan aljanna ne kawai. Da haka sai a rike wannan, kar a yi wasa da shi ko. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adzana thintai ashara sana wajaba lahu aljanna wa kutiba lahu bi ta'dhinihi fi kulli yawmin 60 hasana wa li kulli iqamatin 30 hasana. Kaga wannan ba karamin falala bane, kiran sallah ya samu lada 60, yayi iqama ya samu lada 30. Wannan din mun karanta, sannan mun karanta sigar ainihin wato kiran sallah ko. Sigar kiran sallah mun karanta kamar sigogi guda uku ko. Akwai ruwayar Abu Mahzura, ita kuma guda biyu ce, akwai mai tarji'i, akwai wanda bata da tarji'i ko. Sannan kuma akwai ruwayar Abdullahi bin Zaid, wanda ita waccan ta Abu Mahzura akwai mai kalmomi 17, sannan akwai mai kalmomi 19, sannan kuma akwai mai kalmomi 15. Kowanne ya tabbata a sunna za a iya yin kiran sallar, ko na Abu Mahzura duka ruwayoyin guda biyu, ko kuma ainihin na Abdullahi bin Zaid, duk wanda aka dauka aka yi to kiran sallah yayi. Ina fata an fahimta. To wannan shine abinda muka karanta gurguje. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, yace wala yajuzu an yu'adhdhana li salatin min as-salawat, baya halatta ay kiran sallah ga wata sallah cikin salloli al-khams guda biyar, hatta al-jumu'ati, har sallar juma'a baya halatta ay mata kiran sallah qabala waqti haka fil lokacinta, ma'ana baya halatta sallolin nan guda biyar ay musu kiran sallah kafin lokacin su, illa salatus subhi, banda sallar asuba, fa innahu, domin ita sallar asuba yustahabbu an yu'adhdhana laha, an so ita ay mata kiran sallah fi sudusil akhir min al-layli, a sudusin dare na karshe, wato 1/6 na karshen dare, qabala tulu'il fajri, kafin al-fajr ya keto, thumma yu'adhdhanu laha thaniyan, sannan ay mata kiran sallah na biyu, inda dukhuli alwaqati, lokacin shigar lokaci din. Ina fata an gane. To wannan yake cewa ash-shatrul awwal min kalamil musannif, wato fadin sa wala yajuzu an yu'adhdhana li salatin min as-salawatil khams hatta al-jumu'a qabla waqtiha illa salatus subhi, wannan mahallu ijma'in, guri ne da malaman musulunci sun yi ijma'i haka ne.
an fahimta naqala al-ijma' alayhi ibn jarir wa ibn al-munzir ibn jarir da ibn al-munzir duk sun ruwaito cewa malamai sun yi ijma'i akan wannan hukuncin da malam ya ambata cewa baya halatta aiwa wata sallah cikin sallolin nan guda biyar har juma'a kafin lokaci sai dai sallar asuba amma ita sallar asuba ai mata kiran sallah kan lokacinta wannan shine mazhabin Malik Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal sun tafi gaba daya akan cewa ya halatta an yu azzara laha qabla al-fajri ai mata kiran sallah kafin al-fajr wa yukutafa bihi kuma za a iya wadatuwa a gamsu da wannan kiran sallar amma shi Imam Abu Hanifa yana da sabanin ra'ayin su domin shi ya ce baya halatta kuma wannan shine kaulin Thauri da kuma jumhur na ahlul Iraq malaman Iraki daga tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su shi yasa malam Sarkhasi yake cewa wa idza azzana qabla dukhulil waqti lam yujizuhu wato idan mutun yayi kiran sallah kafin lokaci ya shiga to kiran sallah bai isar masa ba wa yu'iduhu fil waqti kuma zai sake wannan kiran sallah in akwai lokaci li'anna al-maqsuda min al-adhan malam Sarkhasi yace domin manufar kiran sallah i'lamun nas bi dukhulil waqti sanar da mutane lokacin sallah yayi faqabala al-waqti yakunu tajhilan la i'lanan suka ce idan akai kiran sallah kafin lokacin to wannan batar da sawu an jahilantar da mutum mana an wato ba ne yana so ya sanar da shi lokacin sallah bane yana so tunda an yi kiran sallah lokaci bai ba wasu daga cikin malaman hadisi suka ce idza kana lahu mu'adhdhinani idan shi masallacin yana da ladanai ne guda biyu masu kiran sallah yu'adhdhinu ahaduhuma qabla tulu'il fajr sai zama ɗaya daga cikin su yana yin kiran sallah kan al-fajr wal akhar ba'dahu ɗaya kuma bayan al-fajr fala ba sa wannan ba ne an fahimta li'anna al-adhana qabla al-fajr yufawwitu al-maqsuda min al-i'lam bil waqt domin aka tsaya iya kiran sallar da za a yi kafin al-fajr yake to wannan yana tafiyar yana fautar da ainihin wato manufar da ake so na sanar da mutane lokacin sallah domin ai kira lokacin bai ba an fahimta faqad yajuz ka baqiyati salawat illa falam yajuz kai baya halatta ka baqiyati salawat kamar ragowar salloli illa an yakuna lahu mu'adhdhinani sai dai akwai mai kiran sallah guda biyu ne wannan zai na farko wannan zai na biyu idan akwai mai kiran sallah guda biyu ya sulu i'lamul waqti bi ahadi ma kaga dai ɗaya daga cikin su kiran sallah sai yana sanar da lokaci in guda ɗaya ne kuma kiran sallah ɗaya yake yi iya kafin al-fajr to shine suke ta ja a kai cewa baya halatta domin yayi kiran sallah dan me yayi kiran sallah lokacin sallah bai ba wannan kiran sallah me muhallin sa amma idan ladan biyu ne ɗaya yana kiran sallah farko ɗaya yana yin kiran sallah na biyu to kaga wannan suka ce babu matsala Ibn Hazm shi a wajen sa rahimahullah yana cewa baya halatta an yu azzala li salatin aiwa wata sallah kira qabala dukhuli waqti akan lokacin ta ya shiga illa salata subhi faqat yace sai sallar asuba kadai fa innahu yajuzu an yu'adhdhara laha qabala tulu'il fajr thani ita ya halatta ay mata kiran sallah kafin hudowar al-fajr na biyu bi miqdari ma yatimul mu'adhdhinu adhanahu gurgudan yanda mai kiran sallah zai gama kiran sallar sa wa yanzilu min al-manar ya sako daga kan munbari aw min al-uluwi ko ya sako daga inda ya hau sama wa yas'adu mu'adhdhinun akhar dai mai kiran sallah kuma ya hau ma'ana yar tazarar a samu wannan ya zamanto kiran ladanan biyu ne ɗaya yana ƙasan munbari ɗaya yana sama shi Ibn Hazm ya yadda ai haka kiran sallah guda biyu ɗaya kafin lokacin al-fajr na biyu da aka wannan yana sakkowa shi kuma ɗayan yana hawa wala yujzi'u lahal adhanu alladhi kana qabla al-fajr yake cewa domin baya isuwa kiran sallar da ake wa asuba kafin al-fajr li'annahu adhanu sahur domin inda azumi ne wannan kiran sallar sahur ne la adhana salatin ba kiran sallah bane da sallah wala yujuzu an yu'adhdhana laha qabla al-miqdar alladhi dhakarna shi Ibn Hazm a wajen sa yace baya halatta ai mata kiran sallah guda biyu sai in kamar gurgudan mintuna ko sakannin nan da muka ambata ɗayan yana saman munbari ɗayan yana ƙasa yana sakowa shi kuma na biyu ya hau wancan yayi na farko shi kuma yana sakowa ɗayan ya hau shi kuma ya kiran sallah na biyu to duk dalilin sabanin malamai akan wannan mas'alar kamar yanda Ibn Rushd yake faɗa annahu warada fi zalika hadithani hadisai ne guda biyu suka zo muta'aridani kuma waɗanda suka ci karo da juna duk shi ya kawo wannan sabanin da malamai suke hadisai ne guda biyu aka samu kuma sun samu ta'arudi ɗaya daga cikin su hadisi ne mashhur الثابت كما تبتتن حديثي حديثا النبي صلى الله عليه وسلم ده يكي توا إن بلالا يؤذن بليل للي بلال ينعين كران صلى ده الدري كاغا الفجر بيكي توبا كنا فاكولوا وشربوا كشاء بنشنكو كشاء بنشنكو ان كنج كران صلى حتى ينادي يبن أم مكتوم حسي ان كنج كران صلى ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم شيكو داما ابن أم مكتوم رجلا أعمى متن نبايا غني مكاهوني لا ينادي بايا كيران صلى حتى يقال له أصبحت أصبحت بايا كيران صلى حتى أنت مسألوك تيائي فأصبحت أي أصبحت أي تو وانا حديثا نفرقو كينا حديثي نوان ديكي إمام البخاري دا إمام مسلم دي سو رويتوشي حديثي نبيوشيني حديثا دا أكا رويتو دا عبد الله دا عمر الله يكارا مسيادا أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر بلال ياي كيران صلى كابن الفجر كيتو فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيناديا النبي أمرته يأتي كما كسر كيران صلى على إن العبد قد نام وانشان أي باوا يأي بچي ما كيران صلى دك وانشان أمبك كما كسر كيران صلى وانشان أمتان يسر غاسي يبچي على إن العبد قد نام وننتو وننن حديثان قد نبي ونن حديثي نشيما إمام أبو داود دار قطني دبيحكي سرويتو صحاه الألباني في سيئ أبي داود والغماري في الهداية to akan waɗannan hadisan ne guda biyu fa ahlul ilmi fi hadainil hadithaini baina man yajma'u wa baina man yurajjih ko man yujamma'u wa baina wa man yurajjih to sai malaman suka kasu guda biyu akan waɗannan hadisan ne dai duk wancan magana da kaji mun karanta a baya ta wannan yace kaza duk akan waɗannan hadisan ne guda biyu da aka tsakanin su malamai sai zama tsakanin waɗannan hadisai guda biyu akwai wanda yayi jam'in hadisan yace ba karo suka ci ba duk za a iya hada su a aiki da su a cikin su kuma akwai wanda ya dauki daya rinjayar da shi akan daya ina fata an gane wallahi ta'ala alam to wanda ya dauki wanda ya jam'in su gaba daya zaka ji kaulin sa ya fita daban wanda kuma ya rinjayar da daya kan daya sai ka ji maganar sa da fatawar sa ta tafi akan hadisi daya ne ba dayan ba ina fata kun fahimta wa yustahabbu lil munfaridi idha kana musafiran an yu'adhdhina li hadith abi sa'id mun koma cikin martanin karatun mu wato yana magana wannan gaba kuma yana magana ne game da kiran sallar matafiyi ko da shi kadai ne mutun yana shi kadai a cikin mota yana tafiya lokacin sallah yayi to ya tsaya in zai sallah ya kiran sallah to shi da wa yustahabbu an soli lil munfaridi ga mutumin da yake shi kadai idza kana musafiran idan ya zamanto matafiyi ne an yu'adhdhina yayi kiran sallah li hadithi abi sa'id sabida hadithin abi sa'id wa hadithi ne hadithin abi sa'id hadithi ne wanda wato huwa ma rawahu abdullah bin abdurrahman hadithi ne wanda abdullah bin abdurrahman yarwayto ibn abi sa'sa'at al-ansari anna aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala lah abu sa'id al-khudri yace da shi inni araka tuhibbul ganama wal badiya yace kai kai kuma naga kana son rayuwar jeji da kuma kiyo fa idza kunta fi ghanamik in ka kaza mu cikin kana cikin tumakinka da awakinka wajen kiwo aw badiya ce ko kana cikin daji fa azanta bi sati kai kiran sallah farfa sautak bin nida kuma ka daga murya ka da kiran sallah kaka ce to wa za ka yi kiran sallah daga murya ka kai kiran sallah sosai fa innahu la yasma'u mada sautil muadhdhin jin wala ins wala shay illa shahida lahu yawm alqiyama banza yake cewa domin babu wato sautin mai kiran sallah aljani ba zai ji ba ko mutum ko wani abu cikin halittun Allah face ya bada shaida akan wannan mai kiran sallah ranar alkiyama shi kuma Abu Sa'id al-Khudri yace sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da kaji na gaya ma na ji wannan hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Imam al-Bukhari ne sannan kuma akwai hadisin Malik bin al-Huwairith da shi da abokin tafiyar sa yake cewa idza kuntuma fi safarin fa adzina wa aqima wal ya ummakuma akbarukuma yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Malik bin al-Huwairith da shi da abokin tafiyar sa yace idza kuntuma fi safarin idan kun kasance a halin tafiya fa adzina ku kiran sallah wa aqima kuma ku iqama wal ya ummakum akbarukum wanda yafi ku girma ya kiran sallah babba daga cikin ku ya kiran sallah to kaga wannan sai yake nuna kiran sallah ko mutun shi kadai ne zai iya kiran sallah sa a cikin shi sai aka ce yustahabbu anso ga wanda yake shi kadai zai sallah a cikin daji ko a wani guri da ba kowa ya kuzu na'am wal ya ummakum akbarukum ba daya daga cikin ku ya muku limanci na'am to sai malamin kuma ya shiga wato kaga kenan wannan ya nuna mustahabbancin kiran sallah ko da mutun shi kadai ne a cikin dokar daji to sai kuma malam zai yi tambihi ga ladanai masu kiran sallah sai yake cewa wal yahdhar al mu'adhdhin min madba ya akbar, wato ladan mai kiran sallah ya guji jam, wato jam ba'un din nan ta akbar. Allahu akbar, ba ka dinga jin wannan ko akbar, kaga tsakanin ba'un din da ra'un ya sa wani alif da babu shi. To shine malam abunan Abul Hasan Ash-Shadhili mai iziya yake jan kunnuwa da fadakarwa ga lada ne masu kiran sallah. Da haka wajibi ne mutum kar ya dauki ibadar kiran sallah kamar rashin aikin yi ne, ko kuma mutane su dauka sai mutumin da ya retire, ko kuma mutumin da yanzu ya tsufa baya iya sana'a kawai shikenan sai a bashi kiran sallah. Ba laifi bane in mutum yana son aikin alkhairi irin wannan a koyar da shi. Kar ka zama kaman wani malamin mu, Allah ya ji kansa da rahama, yace idan ga jahili ya gawurta sai ya zama ladan. Na gani ya duba yanayi, ya duba yanayin kasar Hausa da abin nan, wallahi ya shafa da wannan, yace ai in jahili ya gawurta sai ya zama ladan. Kaga jahilci ma ala gawurta ke. To saboda gaskiya ibada ce mai girma da bai kamata waɗanda suka iya su bar waɗanda ba su iya ba. Yawanci za ga waɗanda suka iya din sai su su zage, musamman an yi yadda cewa yana sa talauci. Ga kuskure ne ka dauka wanda yake irin wannan gagarumin aiki wa talauci yake sashi. Saboda haka in kuma an samu wanda zai yi yana da sha'awa, yana son yin, yana da lokacin da zai yi, sai a zaunar da shi a karantar da shi a karanta, ba wai ya taso ya ji ana yi ba. Tana iya yawa wanda ya taso ya ji ana yin ma da kuskure a ciki. To shi yasa duk in kana jin sufiku a kiran sallah za ka yi ta jin kurakure irin waɗannan. To kuma in ka ce ba daidai ba ne, to kai ka je ka yi mana. Wanda ya raina tsayuwar wata aka ce ya hauya gyara. Saboda haka waɗanda suka iya ba za su yi ba, shi kuma juhudul muqil kenan. Shi kuma iya abin da yake da shi kenan, kuma iya kokarinsa yana yi, yana ganin yana da lokaci ya yi, za a gan shi ya zo ya kama abin nan ɗin masallaci, ya hura lasifika ya yi kiran sallah. To saboda haka kamata a samu waɗanda zai, musamman dattijo ne, za a ga dole sai an yi hikima wajen yi masa gyara, a samu waɗanda suke dattawa da suka san abin su zaunar da shi su karantar da shi. Kodayake wani lokaci za a ga mutum ya kai wannan shekarun gyara ma yana masa wahala. To in aka ga cewa baya iya gyarawa sosai, inda za a ɗanyi masa wata hikima da dabara, a ɗanyi masa ritaya ba tare da ya san ritaya aka yi masa ba, sai a janye shi a kawo wanda ya iya. An fahimta, don ba daidai ba ne musulmi suna ji kuma malamai ana cikin duniya ta ilimi, kuma a bar mutane suna ta'adi, kuma wani ta'adin za ka ga ɓata ma'anan ne, wani abun ma sai ka ji saɓo ne. To yanzu shine malam ya fara jan kunnuwan duk wanda zai kiran sallah ya kamata, ko yake kiran sallah, to wannan karatun ya kamata mutum ya maida kai ya saurare shi. Sai yake cewa wal yahdhar al mu'adhdhin min madda ba'i akbar, lalle mai kiran sallah ladan ya guji jan ba'un din akbar din nan. Allahu akbar, haka ya kamata. Karka ce akbar, kuma za ka dinga ji gaskiya in kuna sauraro za ka ji, sai ya kawo wani alifin sai ya ratsa shi tsakanin ba'un da ra. To shi ne aka ce ka ɗauke wannan alifin ɗin babu shi, karka ce akbar akbar, shi ne daidai. Wa ashhad, sannan ladan ya guji jan alhamzar ashhad, karka ce ashhadu, shi ma za ka ji ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu yanzu tambaya kake, anya zan shaida kuwa? Ka kai ma ba haka kake nufi ba, na fata an gane. To wannan ash din shine aka ce ka kawai ashhadu, yawa ashhadu, karka ce a, kana jan a din, to yanzu ta zama hamzatul istifham. Yanzu tambaya kake yi, anya ku da kuke sauraro na, anya zan shaida Allah babu abun bauta bisa cancanta sai shi? To kaga kuma kaga abun ya zama abun nan ko? Wal jalala, da kuma ismul jalala, shi ma ba a san jan, karkace Allahu akbar, karkace Allahu, a'a Allahu akbar, Allahu akbar, kaga Allahum ba kai masa wannan maddar ba, akbar ita ma baka ce bar nan ba. Ashhadu, karkace ashhadu, shi ma wa min alwaqti ala la ilaha, haka kuma mai kiran sallah ya guji tsayawa akan gabar la ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah, zaka dinga jin irin wannan shi ba ko?
Ai hakuri.
Eh, kaga mutum ya ce ashhadu an la ilaha, ba a san wannan tsayawar. ashhadu an la ilaha illa Allah, haka ake so ka hade, kar ka tsaya akan la ilaha sannan daga bayan kuma kace illa Allah, shi ma wannan mala yace a guji wannan. Wa min tarki idghamid dal fi ra, haka ladan mai kiran sallah ya guji kin shigar da dalun din nan cikin ra, min muhammadar rasulullah, na wajen jumlar muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, haka kalmar take, karka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah, shi ma zaka dinga jin irin wannan ashhadu anna muhammadan, sai kaji mutun yayi izhari, ma'ana ya bayyana da wannan faduwar wasulan guda biyu tanwin, to kuma kaga a kaida ta tajwidi ma ga ra'un ga kuma tanwini, kaga idgami, kuma idgamin ma cikakken idgami, idgami kamil ne, in kan da qur'ani mutun zai karanta idgam kamil ne wannan, an bayyanta, to sai mutun ya kiyaye shi ma ashhadu anna muhammadar rasulullah, wannan dan din ba a san ajita, muhammadar rasulullah, haka ya kamata. Wa min fatihi lami min rasulullah, haka kuma mutun mai kiran sallah ya guji yin fataha akan rasulullah, yace rasulullah, shi ma zaka ji ashhadu anna muhammadar rasulullah, kaga ashhadu anna muhammadar rasula, ashhadu anna muhammadar rasulullah, gaba ɗaya bai bada ma'ana ba in ka karanta haka, cewa kai haƙiƙa na shaida muhammadu manzan Allah, to me, amma in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, na shaida annabi muhammadu manzan Allah ne, ga jumla ta cika. Amma yanzu in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, cewa kai na shaida annabi muhammadu manzan Allah, manzan Allah ne, kaga muna ana jiran ka ka karasa bayanin, baka ce komai ba har yanzu, an bayyanta. Amin. Wa min tarkin nutqi bilha, sannan mala yace mai kiran sallah ya guji kin yin furucin ha'un, min hayya ala salah, wannan ta'un din ta koma hakuri, an bayyanta, waccan takuri din nan ta karshe as-salati ko hayya ala salati, wannan ti din to tunda ka'idar zaka tsaya a gurin, to wannan takuri din sai ta koma hakuri, wannan ta'ul marbuta din sai ta koma me, ha'ul marbuta, to shine mala yace karka ce hayya ala salah, ka saki baki kawai, hayya ala salah, hayya ala salah, kaga in kace sala sala, wannan an ce ka guji wannan, an bayyanta, domin an ce sala, to idan bisin kake karanta salatu makami kenan, in kace hayya ala salah, kowa ya fito da makami kenan, ɗebo makamai, kaga ina za a yaki za a je ko ina za a je, an bayyanta, yawwa, to shi yasa karka ce hayya ala salah, in ko kace sal bisadun ne ma to wuta kenan, a tawo a tafi wuta, subhanallahi, to shi yasa sai kai wannan hadin an ji dirinta a kirjinka, hayya ala salah salah, aji speaker, in a speaker ne wannan hadin ha diri din da wannan rugugin hawun din ya dan fito, karka cire ta, shine mai mallam yake cewa mai kiran sallah ya guji yin kin yin furuci da ta hakuri din nan a karshen as-salah. ومن ترك الحاء من حي على الفلاح, haka mai kiran sallah ya guji kin yin furucin ha sabe, ha sabe, ha karami kenan ko, eh ha karami, to mutun ya wato mai kiran sallah ya guji kin yin furuci da haun a wajen fadin hayya alal falah, wannan din ta karshe karka ce hayya alal falah, hayya alal fala fala, in ka ce fala daji kenan, hayya alal fala, ku zo mu tafi daji, to farauta za a yi ko me za a yi, an fahimta, kaga in ka ce fala to kuma daji kake kiran mutane, shi kuma asalin al falah rabauta kenan, ku taho zuwa ga samun babban rabo, ku taho zuwa ga samun abinda za ku rabauta, to sai kuma kace ku zo a tafi daji, saka ka bata mana. To shi yasa sai nan mallam yace nan mallalle mai kiran sallah ba wai kakala bane, haka yake. In ba za ka iya baka bari waɗanda suke in haƙoranka sun zube ko kuma ba ka iya fitar da wasu harufa, saboda za mu karanta shurut sharaɗan ladan, mallam zai kawo mana su a can gaba. Ba wai kowa bane yake, akwai sharuɗan da sai mutum yana da ya zama kaza ya zama kaza, ana so ladan ya zama kaza, sai ya cika wannan sufofin to sai kuma a bashi ladanci. Abin da yake kai mutane aljanna kuma shikenan, sai a kaga bai a babun wasa bane. Ko? Bala yake cewa hadhihi min aghalidi ba'd al-mu'adhdhinin, waɗannan abubuwan da kaji mallan ya ambata na daga cikin guraren da wasu daga cikin ladanai ke kurakurai a wannan guraren. Wa aktsaruha, kuma mafi yawan kurakuran nan, tu'addi ila fasadi ma'ana, sukan bayu zuwa ga lalata da kuma gurɓata ma'anar. Waɗannan duk da mallan ya ja hankali akai, kowanne kun ji na fassara muku in ka faɗa daidai ga ma'anar, in kuma ka faɗi kuskure irin yanda wasu ladanan suke yi, to ga kuma ka ɓata ma'ana. An bayyanta, to sai kuma mallam zai shiga cikin bayanin ita ma maddar na, ko wanda shi ma sai ga maddar nan, duk da cewa malamai sun ba da dama maddar za a iya janta sosai, to amma akwai karahatu tamdidil adhan, wato janya wuce misali, shi ma mutum ka gaira take, to wannan kaga shi shine mallam yake so ya magana akai. An bayyanta, wa yakunu al adhan mutarassilan, shi kiran sallah ya kasance a hankali, shine ta mutarassilan, ya zama a hankali daki daki, min gairi maddin mufridin, ba tare da madda mufridin wadda take wadda bata cika ba, wala tamdidin, ba tare da kuma ja mai yawa da ya wuce misali ya wuce kaida ba. Kar ya zama to mutum baya yin maddojin, kiran sallar dai ba a guje ake yin sa ba, za a samu mai in yana magana ma kai kanka sai ka nutsu bakin sa a harɗe yake saboda saurin zance. To in kiran sallar ma zai yi sha irin wannan, a kasa ma gane me yake cewa ba ladan bane. Ina fata an fahimta. Da haka mai kiran sallah ya zamanto kiran sallar ya yi shi mutarassilan a hankali, min gairi maddin mafuridin, ba tare da maddar da bata cika ba, wadda take an tauye ta, an yi sakaci a cikin yinta, wala tamdidin, ba kuma tare da jan da yake yayi yawa ba, mauqufan, kuma kiran sallar ya zama tsayayye gaira mu'rabin, ba wanda ake caccanza shi ba, standard ake so ya zama kiran sallah, kada ya zamanto baya karbar canje-canje. Ba za ka zo ka shigo da wani abu cikin kiran sallah ka canza wasu kalmomi ko ka canza wasu harufan ko ka dauko wani guri ka kai shi wani guri ba, mauqufan so ake zama tsayayye yanda kake ganin sa, yanda muka karanta shi, yanda aka ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka ake so ya kasance, gairu mu'rabin, ba wanda ake caccanza shi ba, mutawaliyan, kuma ajire daga wannan kalmomin sai wannan, daga ka gama wannan jumlar sai ta gabanta, bi haythu la yatakhallaluhu sukutun, wato ya zama a jere ta yanda shuru kada ya dinga shiga cikin sa. Ka ce Allahu akbar Allahu akbar, kuma sai a ji shuru, a ji a dauka to wuta aka dauke ne ko kuma me ya faru, ba wani larura ko na kwarewa ko na tari ko na abun nan ba, kawai shikenan. Sai bayan wani lokaci kila ma waya ce kai aka bugo ka dauko kawai ka cire speaker ka aje, ina kiran sallah ne, kai kuma ka da shine la yatakallaluhu sukutun kathirun, kar a samu shuru mai yawa ya dinga shiga cikin kiran sallar, wala kalamun, ko zance, kar a ji kuma kana kiran sallah ka kuma a ji kana ka dan jira ni fa kiran sallah, an kira ka a waya kana a jira ka, yanzu ina kiran sallah ne, ina kan munbari, mutane su ji suna jin sautukan kiran sallah kuma suna jin zance a cikin kiran sallar, ba kiran sallar ya zama a jere ta yanda shuru mai yawa baya shiga cikin sa, wala kalamun, kuma zance baya shiga cikin sa, sawa'un, duk ɗaya ne ba bambanci, kana salaman, zancen nan sallama ce, aw raddan, komai da sallama. An bayyana, kar a ji ladan yana cikin kiran sallah yace salamu alaikum, kuma ya da ya ci gaba da kiran sallah, ko amma sallama yace wa alaikum assalamu wa rahmatullah, kuma a ji ya ci gaba da kiran sallah, mai da sallama ko yin sallamar duk yana cikin al-kalam, wanda an hana yin san ana kiran sallah, aw gairahuma, ko waninsu, ina fatan gane da haka wannan gabar kaga mallam yana so ya ga maka kiran sallah ba a guje ake yin sa ba ana yin sa bitta'anni a hankali da natsuwa wanda kuma zai iya yiwa a dinga ka san an ce a dinga binka to inda a guje kake yi ya za ya bi ka an ce duk abin da ka faɗa mutane masu sauraron ka su dinga bi to kaga in kace Allahu akbar Allahu akbar kan ka dauki gaba ta gaba kallan dan tazarar da ka bayar wani zai ce Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah duk wanda yake binka zai iya maimaita abinda ka faɗa sannan ka ci gaba an bayyanta yawa shine ma'ana ya zamanto a nitse nitsan da masu binka zai lokacin dan tazarar da kake bayarwa zai ishi mai amsa maka ko mai yin abinda kake faɗa shi ma ya faɗa akwai hadisi da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Bilal ko da yake hadisi ne dha'ifi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Bilal idza adhanta fatarassal fi adhanik wa idza aqamta fahdur walakinahu dha'if hadisi ne dha'ifi Imam at-Tirmidhi da Baihaqi da Ibn Adi da Hakim sun ruwaito shi wa isnaduhu dha'ifun isnadin sa yana da rauni wa qila innahu min qawli Ibrahim an-Nakhai wasu ma sun ce ba hadisi bane magana ce ta Ibrahim an-Nakhai an fahimta magana ce ta Ibrahim an-Nakhai ba hadisi bane wasu kuma sun ce hadisi ne amma bai inganta ba cewa idan zakai kiran sallah kai a hankali in zakai iqama kuma kai da sauri an ruwaito cewa annahu adhana mu'adhdhinun inda Umar ibn Abdul Aziz fataraba fi adhani faqala lahu Umar adhin adhanan samha wata rana wani ladan yayi kiran sallah a gaban Umar ibn Abdul Aziz sai sauri a cikin kiran sallah nasa sai Umar bin Abdul Aziz ya ce da shi adhin adhanan samha kai mana kiran sallah da sauki kai mana a hankali a hankali wa illa fa'tazilna ba haka ba kuma za mu tube ka kiran sallah a hankali an bayyana wa yustahabbu liman sami'ahu sai kuma ga shi su sauran mutane wanda ba ladan din ba su sauran mutane da suke jin kiran sallah me ake so su yi mallai yace wa yustahabbu an so liman sami'ahu ga wanda ya ji mai kiran sallah an yi hakiyahu ya kwaikwaye shi ila akhirihi har izuwa karshe wa shahadataini min ghairi tarji'in sannan har wajen kalmomin shahada na amma ba tare da tarji'in ba kun san mun ka faɗi tarji'i a can baya cikin ruwayoyin Abu Mahzura akwai tarji'i shine yin kalmomin shahada da sauti ƙasa sannan kuma dagawa to kai mai koyi da ladan banda wannan mai tarji'in yin kasa-kasan wannan wanda yake dagawan shi zaka bi shi walau kana fi salati nafilatin mallai yace fa amsa kiran sallan mai kiran sallah koda kana cikin sallan nafila ne ka ta da nafila sai ka ji ladan yana kiran sallah to wannan nafila wai ba za ta hana ka kai ma ka bi mai kiran sallah ba to shi ma na akwai maganganun da zamu tattauna akai an bayyanta da haka dai an so amsa wa mai kiran sallah wannan ijma'i ne na malamai daga cikin daga fuqaha'ul mazahib al-arba'a da wasunsu ibnu qudama yana cewa la a'lamu khilafan bayna ahli al-ilm fi istihbab dhalik ban san wani sabani ba tsakanin malamai game da mustahabbancin koyi da mai kiran sallah dalili akan haka kuma shine hadithan abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul in kun ji mai kiran sallah ku fadi irin abin da yake fada hadithin sahihai da kuma hadithin wato hadithin da aka ruwaito shi daga Umar da kuma Muawiya hadithi ne wanda yake yana cikin sahihu Muslim hadithin Muawiya hadithin Umar yana cikin sahihu Muslim hadithin Muawiya kuma yana cikin sahihu Bukhari wa yaqtadi hadithuhuma annahu inda al-hawqalatayn yujibu anan su kuma hadisan su guda biyu hadithin Umar da hadithin Muawiya su kuma suna hukunta cewa yayin da ladan yazo wajen hawqala hayya ala as-salah da hayya ala al-falah sune hawqala to anan kuma inda al-hawqalatayn yujibu bila hawla wala quwa yawa wajen hawqala wato inda suka zo la wato la hayya ala as-salah da hayya ala al-falah shi kuma zai ce la hawla wala quwata illa billah Imam Abu Hanifa da zahiriya su kam sun tafi akan wajibi ne kawai in ka ji mai kiran sallah wajibi ne ka bi shi an fahimta wannan shine ra'ayin su wa qaulul jumhur amma ra'ayin jumhur arjahu shi ya furin jaye kama qala at-tahawi wa ghayru ina fata an gane sun kawo dalilan da ya nuna cewa ba wajibi din bane. Na ganin ba sai mun bi dalilan ba, sun ka dalilan da dan dama wanda yake nuna cewa bin mai kiran sallar sunna ne zaka samu lada, ba wai ainihin wato wajibi bane. Bari mu karanta koda hadisi guda daya da ke nuna cewa ba wajibi bane. Akwai hadithin Tha'alaba ibn Abi Malik al-Qurazi annahu akhbarahu annahum kanu fi zamani Umar ibn al-Khattab yusalluna yawm al-jum'a hatta yakhruja Umar fa idha kharaja Umar wa jalasa 'ala al-minbar wa adhana al-mu'adhdhinuna qala Tha'alaba jalasna natahaddathu fa idha sakata al-mu'adhdhinuna wa qama Umar yakhutubu ansatna falam yatakallam minna ahad. Wani athar ne cewa a zamanin Sayyidina Umar, inji wannan Tha'alaba ibn Abi Malik al-Qurazi, yace lokacin Sayyidina Umar yana khalifa, in ya fito zai salla Juma'a, to ladan yakan yi kiran salla. Lokacin da yake kiran salla, mu kuma mukan zauna mu yi ta hirar mu kawai har sai mun ji ladan yayi shiru, ma'ana ya gama kiran salla. Umar ya hauka munbari zai fara hudu ba sai mu yi shiru, kuma ba wanda yace mana mun yi ba daidai ba. An fahimta? Yana nuna cewa in ma ba kai koyi da mai kiran sallah ba, ana kiran sallah kana tattaunawa ko dama magana kuke ko hira kuke, kuma kuka ci gaba da hira ku ba kai koyi da mai kiran sallah ba, sannan wannan ya nuna ashe koyi da mai kiran sallah ba wajibi bane. Shi yasa ya kawo mana wannan ainihin wato maganar. Ina fata an gane. Albani ma ya hujja da ita. Albani yake cewa a wannan athar din dalilun ala adami wujubi ijabatul muadhdhin lijarayanil amali fi ahdi Umar ala tahaddusi fi asna'il adhan wa sukuti Umar alai. Albani yace wannan dalili ne da ke nuna cewa ashe ba wajibi bane amsawa mai kiran sallah, domin aikin magabata ya gudana tun a zamanin Sayyidina Umar, suna yin hira ana kiran sallah, kuma Umar yana kallo yin shiru bai ce wani abu ba, kuma ka san baya shiru akan irin waɗannan abubuwan, da wajibi ne zai tsawata yace dole yi. Da haka in ka bi mai kiran sallah zaka samu falala, in baka bi ba babu la alaik. Na fata an gane. To sai wata mas'ala, amsa kiran salla a radio ko talabijin, ijabatul adhan fil mizya aw tilfaz, an ce ka bi mai kiran salla, to sai zama a radio ake kiran sallar. A kun san ana lokacin salla yana yakon gidajen radio da suke sawa ko, to yanzu shi ma yana da hukuncin ka bi shi. Haka wani lokaci a gidan tashar talabijin zaka ji an wato zaka ji an abin nan. To shine sai kice wato an tambayi Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen game da wannan, sai ya bada amsa ya ce al-adhanu la yakhlu min halatayn, shi kiran sallah ba zai kadaita ba daga halaye guda biyu. Al-halul ula an yakuna ala al-hawa, ay anna al-adhana kana liwaqti as-salah, wato kiran sallah ya kasance an yi shi ne a daidai lokacin sallah, min al-mu'adhdhin, daga mai kiran sallar. Fa hadha yujab, wannan za a amsa li umumi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda umumin wato gamewar umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, an ce in mai kiran sallah yayi kiran sallah, sai zama daidai lokacin gidan radio suka sa ko kaji a TV, to zaka bi. Saboda annabi ya ce idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulul mu'adhdhin. Ina fata an gane. Illa annal fuqaha rahimahumullah qalu idza kana qad adda as-salah allati yu'adhdhana laha fala yujib, sai dai idan kada adda salatan lati yu'adhdhana laha, idan ka riga kai wannan sallar da yanzu kuma a gidan radio ake kiran sallar ta, ba za ka bu ba. Wannan fuqaha suna da wannan ra'ayi, kun fahimci kaulin? Idan wannan sallar da kaji ana yi mata kiran sallah yanzu a radio kai ka riga kai, to ba za ka bu ba. Hali na biyu suka ce idza kana al-adhanu musajjalan, idan kiran sallar ya zamanto an sajjala shi, an tsara shi ne, ko an yi recording din sa an dauka, walaysa adhanan ala alwaqti, ba kiran sallah bane akan lokaci, fa inna la yujibu, ila kawai wani dai abun nan ne ko wani ya dauki nauyi ko kuma wani program zai aka sa kiran sallah, wannan ba laka bu ba. Lianna hadha laysa adhanan haqiqiyan, domin wannan ba kiran sallah bane na hakika. Ay anna ar-rajula lam yarfa'ahu hina amara bi raf'ihi wa inna ma huwa shay'un masmu'un li adhanin sabiq, wannan wani abu ne da kaji shi kiran sallah ne da ya gabata. To sai kuma magana sharadan shi ainihin wato sharadan ingancin kiran sallah. Qala al-musannif, yace wa yushtaratu fil mu'adhdhin fi shurutu sihhatin wa shurutu kamal, an shartanta wa ladan mai kiran sallah ya zama ya cika shurutu sihha, sharadan inganci, ya zama ya inganta ma ya kiran sallah. Wa shurutu kamalin, kuma akwai wasu sharuda na cika na kammala, ya zama yana da sharadan inganci da sharadan kammala. wayancan guda hudu ne wayancan kuma wajen guda bakwai ne yace fa shurutu siha sharadan ingancin ladan ya zama ladan an ya kuna musliman ya zama musulmi ba za a samu wanda ba musulmi ba ya kiran sallah zakaran ya zama namiji ne ba mace ba baligan ya zama baligi ne ba yaro ba aqil mai hankali ne ba mahaukaci ba na fata an gane sai dai malam yake cewa anan cikin sharuɗan bai ambaci wani sharadin ba wanda wasu malaman sun ambace shi shine niyya domin niyya sharadi ne wajen ingancin kiran sallah da iqama a wajen malikiya da hanabila wa huwa wajhun inda shafi'iyya kuma wani wajhi ne wata fuska ce a wajen imam wajen shafi'iyya wa mabanahu ala itibari niyya fil ibadat saboda ita niyya ana itibarin ta a kowace ibada da haka cikin sharadan ingancin ya kamata a ce an shigar da niyya domin wasu malaman sun shigo da niyya cewa da akwai niyya sannan mutum ya zama musulmi ya zama ainihin wato namiji ya zama baligi ya zama mai hankali an bayyana duk da cewa hanafiya su basu shartanta niyya ba a cikin kiran sallah ko iqama li'anna al-maqsuda fihi ma mujarradul i'lam domin kiran sallah da iqama duk kawai abinda ake so sanar da mutane falam yalzam fihi ma indahum an-niyya da haka ba lazimi bane sai an yi niyya a cikin kiran sallah in zaka yi ko iqama a wajen hanafiya to sharadi na farko shine mutum ya zama musulmi fa innal adhana ibada domin ita shi kiran sallah dai ibada ce wala tasihu al-ibadatu illa min muslim wannan dama wadih ko na biyu ya zama namiji fa innal adhana inma shuri'a li iqamati as-salah domin shi kiran sallah an shar'anta shi ne dan a tsaida sallar jami'i walaysa 'ala an-nisa'i salatul jama'a sallar jami'i ko ba wajibi bane akan mata ballantana kuma har a gayyace su kiran sallah wa aidan al-mar'atu manhiyatun an tarfa'a sautaha li annahu yu'addi ila fitna sannan kuma bugu da kari ita mace an hana ta daga muryarta saboda muryarta za ta iya bayuwa zuwa ga fitina na uku an ya kuna baligan to anan ne ya zama baligi lakin yara ba'dul ulama wasu malamai suna ganin sihhat adhani sabi ingancin ladanci ko kiran sallar yaro al-mumayyiz wanda ya kai shekarun tamyizi yana iya tantance abubuwa ya kai shekarun tamyizi kamar shekara nawa kamar 7 kaga ya kai sunnat tamyiz li'anna al-adhana dhikrun suka ce ai ba za a hana yaro kiran sallah ba inda ya kai sunnat tamyiz in bai kai sunnat tamyiz bane ba za a bashi ba dan kai yana cikin kiran sallah ya aje loudspeaker ya tafi sa ko kuma wani yazo ya tsokane shi ya rama ko yawa zai iya yiwa ko wani yazo ya tsikare shi kilkile da dariya ana kiran sallah ku jila dan ya fashi da dariya to duk kaga in bai kai shekarun tamyizi ba suka ce amma ya kai shekarun tamyizi zai iya yi saboda kiran sallah zikiri ne shi ko zikiri la ya hataju ila bulugin zikiri har sai mutun ya balaga ba a bukatar a ce sai mutun ya balaga yake cewa domin shi kiran sallah la yahtaju ila bulugin wa mana'ahu akharuna wasu kuma sun ce a ba zai ba li annahu la yu'tamadu alai saboda shi yaro ba a dogaro da shi wala yuthiqu bi qawli kuma ba za a amince ba da maganar sa wasu malaman kuma suka ce idza kana ma'ahu ghayruhu fala ba'sa in akwai wani sa tare da shi kila masallacin ana so ne saboda a shajja yara amma akwai manya a gurin to wannan suka ce babu komai wa in lam yakun ma'ahu ghayruhu idan ko babu wani tare da shi fala yu'tamadu alayhi suka ce to ba za a dogara da shi ba kai yayi kiran sallah ba lokacin da ya kamata ba dan yaro ne zai iya zuwa kila lokacin sallah bai ba yayi kiran sallah ko wani abu mai kama da haka kuma ba za a aminta da shi ba game da lokaci domin akwai wanda ko agogo ba sa duba kawai lokacin sallah da sun jila dan kawai su san lokaci yayi to shi yasa wasu malaman suka sa sharadin ban da yaro. Sai dai Ibn Taymiyyah rahimahullah yace wal ashbaha wal ashbahu an al adhan alladhi yusqitu al fard ala ahli al qarya wa yu'tamadu alayhi fi waqti as-salati was-siyam la yajuzu an yubashirahu. Shi a wajen Sheikhul Islam yake cewa kiran sallah wato wal ashbahu abin da yafi dacewa shi kiran sallar da yake sariyar da farilla ga mutanen gari, wanda in aka yi shi ake ce a baya an ce in dai an samu ya zan fardu kifaya, in an samu mutum ɗaya ya sauke wa mutanen garin gaba ɗaya, to irin wannan kiran sallar da nauyinsa zai saraya da kan mutanen gari a lokacin sallah da lokacin azumi, to irin wannan baya halatta ga yaro ya zama ya mubasharanci irin wannan kiran sallar. As-sabiyul mumayyiz qawlan wahidan, Sheikhul Islam yace wannan qawlan wahidan, irin wancan amma masallatai da yawa ba masallaci ɗaya bane da mutanen garin gaba ɗaya da shi suka dogara, akwai masallatai da yawa, to anan in ya kai shekarun tamyizi ba damuwa dan yayi kiran sallah, amma kiran sallar da duk gaba ɗaya garin shi kadai ake yi kuma shine zai sariyar musu da farillar kiran sallah, to ba za a sa yaro ko kuma da azumi yace duk ba za a sa yaro ba. Wala yusqidul fard, kuma wannan ba zai sariyar da wannan farillar ba. Wala yu'taddu bihi fi mawaqiti salah, kuma ba za a yi la'akari da wannan ba a lokutan sallah. Wa ammal adhanu alladhi yakunu sunnatan mu'akkada, amma sun kiran sallar da yake matsayin sunna mai karfi, fi mithlil masajid, kamar irin kiran sallar masallatai allati fil misr, wanda suke cikin burane, kaga akwai masallatai da yawa, wa nahwi zalika, da makamantan haka, to fa hadha fihi riwayatani, akwai ruwayoyi guda biyu, wa sahihu jawazuhu, amma zance mafi inganci ya halatta in guri ne akwai yalwan masallatai, kuma shi yayi kuskure ko an samu wani matsala akwai masallatai da za a iya jin su ma sun yi kiran sallah, to wannan shine malamai suke ganin babu komai. Ina fata an gane. Na hudu, wanda shine sharadi kamar na karshe da malai ya kawo, an yakuna aqilan, ya zama mai hankali, fa innal ibadatu la tasihu min majnun, domin kiran sallah ba wato ibada ba ta inganta daga wanda yake da tabin hankali. Wa shurudul kamal, sharadan cika, an yakuna adalan, ya zama adali, arifan bil awqat, masanin lokuta, sayyitan mai murya, mutadahiran mai alwala, qa'iman a tsaye, mustaqbil al qibla, yana mai fuskantar al qibla, illa li isma, in ya tsaya kyam yana kallon al qibla ba zai karkata ko ina ba, illa li isma'in, sai dan jiyarwa, irin juyawan nan da ake hayya ala sala da hayya ala falah, to anan ne kawai zai dinga motsi, amma an ba dan wannan ba zai tsaya kyam yana kallon alqibla. Wa Allah ya kuna qad sallatil kas salatil lati kad adana laha, kuma kar ya zama yayi wato ya riga yayi sallar wannan kiran, wato wannan sallar da yake mata kiran sallah, shi ma yana cikin shurudu kamali. Kar ku gala dan yazo ya sharara kiran sallah kuma ya dauta kalmansa ya tafi, yayi kiran sallah kuma ya tafi, in an tare shi kai kiran sallah da zai ce ai na ma kawo ku na yau kiran sallah, ni na riga na yi sallah ce, an fahimta, to kai ya zamanto wannan. To wannan zamu bi dan bayanai insha Allah a wani darasin, an ce mun lokaci yayi yanzu zamu tsaya anan, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya bamu lada, kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana.